إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحكم ودياتات فكذا ألا وبنجد التالكي ما يكون ميمي تفكين إيكو واندي كار غاية مؤسكم من يمتي ما جمعة kudu watan safar hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda yi daidai da 2 ga watan satumba shekara ta 2022 miladiya Allah ya fara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke number 39 Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Angwari Miji a Kaduna a wannan kasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin mako na littafin Allah subhanahu wa ta'ala inda muka cike suratu duha a makon da ya shuɗe a wannan majalisi wannan shine majalisi na 57 za mu tashi a sabon sura سورة ألم نشرح
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
wannan sura suratu sharh wanda aka fi sani suratu alam nashara wannan sura sura ce makiyya idan an ce makiyya surar da aka saukawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin yayi hijira zuwa madina malaman ulumul qur'an suna cewa al ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab wato abin lura a aya ko sura shine gamamman lafazin ba dalilin saukan kadai ba sannan suka ce al-ibratu bi zamanin nuzul la bi makanin nuzul abin lura a aya ko sura shine lokacin da aka saukar da ita ba inda aka saukar da ita ba ma'ana wannan sura sura ce wacce take bayani akan ni'ima wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa manzon sa tsira da amincin Allah su fara tabbata a cikin da alayensa basmala da ke tsakanin kowace sura malamai suke cewa fasila ce tsakanin kowace sura kamar yadda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan zai karanta sura sai ya karanta basmala idan yayi basmala sannan sai ya karanta suran bayan wato isti'aza suka ce banda surati tauba ita ce ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta da basmala ba saboda haka aka saukar masa to saboda haka ne Allah subhanahu wa ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai sada rahmarsa yalwatacciya ga bayinsa mai sada rahmarsa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa mu'minai a lahira alam nashrah laka sadrak Allah sai ya fara tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan ya kwaitar da shi ni'imomin da ya yi masa yace ashe ba mun haskaka zuciyarka ba ko kuma ashe ba mun buɗe kirjinka ba malamai suke cewa wannan kamar fadin Allah madaukaki ne da yake cewa fa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam duk wanda Allah ya nufin shiryar da shi sai ya buɗe zuciyarsa ya faɗaɗa zuciyarsa domin yadda da musulunci da kuma abinda musulunci ya kunsa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inshirahu sadr lir rasul sallallahu alaihi wasallam kashi biyu ne an buɗe zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana yaro karami yana ɗan shekara hudu lokacin da Halimatu Sa'diya ta maida shi wajen babarsa bayan shekara biyu to amma ni'imomin da ta samu a gidanta saboda dabbobinta nonon suna cika albarka masu ɗumbin yawa ya shigo gidanta ta dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta nononta ba babu ruwa yakan kafe amma shigowar manzon Allah gidanta sai ya zama nonon na fitar da wato madara mai yawa ta shayar da manzon Allah kuma ta shayar da ɗanta kaman alƙawari na shekara biyu ne ba'da al-fiqam shine bayan yayi ta mai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen babarsa Amina bintu Wahab sai ta ce don Allah a daga mata kafa ta dawo da yaron nan ta ci gaba da renansa to a lokacin da yake shekara hudu kamar yadda yazo a cikin sahihu muslim hadisin Anas bin Malik haka imamu Ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari a bakin Anas bin Malik yace bainama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yal'abu bil ghilman ayayin da manzon Allah yake wasa da yara kanana abokansa ja'ahu jibril sai mala'ika jibril yazo qal sai yace huwa huwa shin shi din ne wato manzon Allah ne wannan tare da shi akwai wani yace huwa huwa kul huwa eh shi din ne manzon Allah ne wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana yawo mala'ika jibril sai ya dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da shi bayan ya zauna da shi sai ya kwantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsada kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yara na gani sai suka koma gida da kudu suka cewa wato hijrahu kace Halimatu Sa'diya da take shayar da shi sai ta ce kutila Muhammad suka ce mata kai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ta furgita laika jibril bai kada jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na bada labari yace fi safin aw ta kasa min zahabin na zinani kuma bima'i zamzama yace da ruwan zamzama a cikin wannan wato kasar fa akhraja qalbuhu sallallahu alaihi wasallam sai cire zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi a cikin wannan kasar ya wanke zuciyar sai ya cire wa summa akhraja alaqatan sai ya cire wata tsoka a jikin zuciyar sai ce hara habbu shaytanu minku, wannan tsokar ita ce tsokar da shaytan yake samun waswasi ya dasa wa mutum a zuciya ya sa shi ya saba wa Allah. Kai an cire saboda haka shaytan ba zai taɓa samun wannan dama kamar yadda yake samu a sauran bayin Allah ba. Yace sai ya mai da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwanci yana kallon sa, sai ya mai da zuciyar a inda yake, sai ya hada kirjin sa'annan sai ya duke. Anas bin Malik yace wa ana anzur ila asarihi, ina ganin sahun, yace anzur ila asari mikhyaf, ina kallon wato sahun wannan dinkin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sojiri da malaika Jibril ya masa a zuciyar jinsa. Wannan shine buɗe kirjinsa da aka yi na farko, wato ana tattalan sa tun yana yaro har ya girma, shi ɗan ba zai samu nasara a tattare da shi ba. Amma ji wannan, wannan shine buɗe kirjin manzon Allah na farko da aka yi. Na biyu, har ila yau hadisin Anas, wata ruwaya daga Abdullahi ɗan Abbas, wata ruwaya daga Abu Huraira, wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim da Ashabu Sunan duk sun rawaito wannan hadisi, shine hadisin Isra'u wal Mi'raj, lokacin da aka ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Baitul Maqdis a Palestine, daga Palestine kuma Allah subhanahu wa ta'ala a nan masallacin Qudus aka ɗauke shi zuwa saman Tabaqqi, inda ya taka wurin da babu wata halitta a cikin halittun Allah ya taɓa tatawa a sama, daga mala'iku har da sauran halittun da ke sama babu wanda ya taɓa tatawa. Manzo Allah ne kadai ya ƙetare wannan boundary din, saboda a lokacin mala'ika Jibrilu shine abokin tafiyarsa, ya zo masa da wata dabba da bata wato kai doki ba amma ta ƙara jaki, amma idan ta daga kai duk inda ta kalla ƙarshe in ta daga kafa nan za ta kai kafa, kaga dabba ce ta mu'jiza. Ina fata an gane. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka bayan ya wuce sama ta bakwai, nan ne annabi Ibrahim yake, kakansa kenan, sama ta shida shine annabi Musa yake. Suna cikin tafiya a sama ta bakwai, da Allah na tafiya sai ya ga shi kaɗai yake tafiya, abokin tafiyarsa ya tsaya cak, da ya juyo sai ya ce masa ƙaraso mana, sai ya ce wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, babu wani mu a cikin mala'iku yana da iyaka sananne, tunda Allah ya halicce ni ina ta janna a tsaye ba sai ake tarata ba. Wa inna lanahnu safun, mu kuma sahu sahu muke a Makka a cikin wato sararin samaniya muna ibada a makamancin haka. Saboda haka mala'ika Jibril ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba zan motsa daidai da ƙwayan zarra daga inda Allah mun iyaka konewa zai. Shine Allah ya yi masa wahayi, shine auha ila abdihi ma auha ma kazaba alfuadu ma ra'a, kaga zakkahu Allahu fi fuadihi kenan, ai fi qalbihi, Allah ya tarkace shi a kirjinsa a zuciyarsa. Shine alam nashrah laka sadrak, to a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani yace mala'ika Jibril ya zo min da irin wannan, ina fata an gane, da irin wannan tasaddi da ya zo da ita lokacin yana karami. Kuma shi wannan yace sai ya ƙara zuwa da wannan tasar min zahabin na zinari dima'i zamzama, shi ma har ila yau da me da ruwan zamzam a ciki. Isa malamai suke istinbati akan cewa wannan yana nuna maka yawan shan ruwan zamzam yana tsaftace zuciya daga dukkan wata datti. Ina fata an gane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika Jibril ya kaga zuciyata, ya ciro kirjina ya sa a cikin wannan tasar ya ƙara wankewa, dan ya ce mamlukatun bil hikma, wannan ruwar zamzam da wannan tasar cike take da hikima, aka wanke kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga yanda aka tsaftace ta, shi sa da ya je sararin samaniya, Allah ce ma kazaba fuadu ma ra'a, zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karyata abin da ya gani ba. Saboda ne laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, ya ga ayoyi na ubangijinsa manya manya anan fa ya ga baitul ma'mura baitul ma'mura masallaci ne a sararin safaniya mala'iku 70 suke shiga su yi sallah a ciki tunda Allah ya gina wannan wannan gida baitul ma'mura sannan kuma mala'iku 70 kuma kowanne mala'ika guda daya zai iya daga duniya da fuffike kwaya ɗaya daga cikin fuka-fukansa ya cike ta bai san yayi aiki ba to ka duba girman mutanen kuma ya akai manzon Allah ya iya gane adadin su 70 ne sannan ka kwatanta yaya girman masallacin zai kasance ko gidan shi sa Allah yake ma kadaba al-qur'anu ma ra'a zuciyarsa bata ƙaryata abin da ya gani ba a wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya tafi da shi sama to shi Allah yake ƙara tabbatar masa da wannan ni'ima yake alam nashrah laka sadrak ashe bamu buɗe zuciyarka muka haskaka shi muka cika shi da imani muka cika shi da tauhidi muka cika shi da kyakkyawan mu'amala sa'annan kuma muka cika shi da ikhlasi kuma muka cika zuciyarka da tsoron Allah sa'annan muka cika zuciyarka da kaunan bayin Allah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina rahufur rahim kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya kinsa masa a zuciya kaunar mu tausayin mu yana tausayin mu sama da yanda iyayen mu mata ke tausayin mu sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane to shine Allah ke kinsa masa wannan ni'ima aka cika zuciyarsa da fasaha aka cika zuciyarsa da maganganu dun kulalle magana ɗaya manzo Allah ya faɗi za a iya sharhin sa al-tiqai masu ɗumbin yawa shine sai Allah ya ce wa wada'na 'anka wizrak kuma muka ɗaga nauyinka a gare ka wannan kalmar sai malamai suka fassara shi da ma'anoni kamar haka a farko suka ce wa wada'na 'anka wizrak muka daga maka laifin ma'ana muka zunubin da zaka yi tsakaninka da Allah da wanda kai a baya da wanda ma zaka yi a gaba in tayi Allah ce mun daga maka mun yafe maka shi shine li yaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'aziza Allahu akbar Allah madaukaki yace li yaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika Allah ya gafarta maka abin da ya shuke na laifinka wa ma ta'akhkhara da wanda ma zaka yi a gaba wa yutimmu ni'matahu 'alayka ya cika ni'imarsa a gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yahdiyaka siratan mustaqima kuma ya shiryar da kai haki mai tsakiya shine ne cikin addinin musulunci na wannan alqur'ani inna hadha alqur'an yahdi lillati hiya aqwa lalle wannan alqur'anin yana shiryar da mutane zuwa ga tafarkin da yafi dacewa shine daidai babu kuskure a cikin sa saboda haka shine ma'ana na farko da malamai suka fassara wannan aya cewa wada'na 'anka wizrak mun daga maka nauyinka mun kantare maka zanuranka ma'ana ta biyu shine suke cewa wa wada'na 'anka wizrak wannan kalma wato nauyin da Allah ya daura maka na wannan wahayi saboda Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila lalle mu za mu daura maka nauyi magana mai nauyi shine wannan alqur'ani saboda Allah ce inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa amalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ce mun bujuro da wannan amana da tauhidi da addinin musulunci 'ala as-samawati wal-ard kuma muka ce gashi ta dauki wannan nauyin tace afa karfanta kuma muka ce ki dauka tace ina ba za ta iya ba duwatsu suka nika mata su ma duwatsun suka ce ya fi karfin su أبينا أن يحملناها جدا سسكي كرقابا ويدن كم بندو فالألا با جرمان جسن جرمان نويا أمانة مسلم شيدكي تكتري شيسا سكا جسوه وحملها الإنسان التي جنس الأدم في أقاوه دليلي إنه كان ظلوما جهولا شيء الأدم الظالمين من ظالم تنكرت كما ياداهم سوان النوين لكي تكي وان النوين القرآن بألتي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا لليزام السوكر مكدا مجناني نويشين وان القرآن شيسا منزل الله صلى الله عليه وسلم ناناشة تكي توا كما لنبي زوء أسكين صحيح البخاري وترانا أنا فمن سني أجر المدينة تشي أنا سوكوج منزل الله صلى الله عليه وسلم وهي raqumin kana kan kasuwa sai da raqumin ya jurkusa saboda nauyin wahayi bayan jurkusawan raqumi ce manzon Allah sai naga gumina yana gangarowa a goshin sa ana tsananin sanyi amma sai ga gumina zubowa saboda girman wahayi shi sa Imam Malik din lokacin da aka zo tambayan sa aka ce ina da karamar tambaya sai ce musulunci babu karamar tambaya Allah ya ce wa manzon Allah inna sanulqi alayka qawlan thaqila sai ka babu wani karamar tambaya kawai dai kana da tambaya kuma da tambayar tana iya zama kai a tunaninka karama ce shi malamin da zai baka amsa ɗayan biyu ne in ya faɗi daidai ya samu lada kai ma ka kuɓuta a gaban Allah in kuma bai sani ba kuma ya ki ce maka bai sani ba ya baka fatawa akan jahilci duk laifin da kai dau aiki da wannan fatawar ta dawo kanka sai ka kusa auren Allah inda ba za ka sha ba shine ka samu wani bayani daga wani malamin da ya nuna kuskuren wannan maganar ka ce a'a tunda wane ya faɗi kai kana bakanta akan maganar wane to ba za ka sha ba a gaban Allah duk laifin zai dawo kan wannan malamin da ya bada wannan fatawar shi sa malaman usulul fiqi suka buka babi a cikin usulul fiqi الباب المفتي والمستفتي باب ميباد فتوى بشيني كرفن فتوى اتفت عناني حتى ما قناتيني نوي الله سبحانه وتعالى يا نورا ومنظر الله صلى الله عليه وسلم تسي الله يتشيتو كيني نويني من اقامك كفا حكي واندا اولا نويم الدين المسلمي الله يتربية بصابي ان ذاتي تنبايا Asu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun biya kuɗi. Ya ayyuhallazina amanu idza najaytumur rasul qaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa. Allah ya ce ya ku wa'anda suka yi imani in za ku yi munajati za ku yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku tattauna da shi za ku tambaye shi akan addini to sai kun biya kuɗi. To kuma a lokacin mafi galibin sahabbai talakawa ne mutum yana da tambaya idan ya zo yana so ya yi tambaya amma kuɗin da zai ba wai kuɗin ba ne damuwarsa yana so ya yi tambaya ne da yana da abin da zai yi tambayan ba zai bada sai ya shu a zuciyarsa zuciyarsa na tafasa na damuwa da baƙin ciki tun kai da kuɗin da zai bada sannan ya yi tambaya to abin na masa ciwo sai Allah ya ce ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa yanzu yana muku wahala ku gabatar da wani abu in za ku yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya saboda kuna da damuwar amma ba ku iya masa tambaya saboda babu abin da za ku bada shine Allah ya ce fa in lam taf'alu ataba Allahu alaikum sai ki ba ku iya ba Allah ya ce yayi tura a gare ku daga yanzu ku yi tambaya ba sai kun biya kuɗi ba kaga dan Najeriya da wannan dokar da nan da kowa ya zama malami Allah dan zai ce za a tara kaya zai ce za a tara kaya akwai shi a Najeriya yau duk inda kuɗi yake ya sani kuma ya fi da himma a kai da kowa yanzu ya zama malami saboda me ai za a bada dan zai fara lissafin kai zan fasha kaya wane ya tambaye ni a rana ana tambayan malam su kaza ba karamin kaya zai ja ba ina ba ta gani wani ma zaka je na ganin mun kun wallahi dan Najeriya zai ce fara turo a kan nan bane tukunna abun ya ba ta amsa saboda tasirin san kuɗi Allah ka shiryar da mu sau da haka Allah madaukaki yace allazi anqadha zahara wato wannan laifin da Allah subhanahu wataala yace ya gafarta maka wanda ya danne bayanka bi ma'ana sai da wato a mutum sai ma daga cikin magabata allazi anqadha zahara kai asqalaka hamlahu ya daura maka nauyin wannan addinin a bayanka bi ma'ana zai danne ka saboda nauyin da ke ciki na saƙon addinin musulunci ba karamin abu bane saboda haka Allah subhanahu wataala yace wa rafa'na laka zikran kuma muka ɗaukaka ambatanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imamu mujahid bin jabr yake cewa babu wanda zai ambaci Allah face sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ko a cikin sallah ne guda biyar ɗin da za ka yi muƙaddara ma baka nafila dole ka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sa'annan kuma ga ladan duk lokacin da zai kira mu zo mu yi sallah sai ya ce wa ashhadu sai ya ce ashhadu anna muhammadan rasulullah aga wa rafa'na laka zikrak muka daukaka ambatanka fi dunya wal akhirah ina fata an gane a duniya Allah ya daukaka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma a lahira Allah ya daukaka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa idan bala'i yayi bala'i ranar tashin kiyama tsanani yayi tsanani rana an kusantar da ita zuwa ga kawukan mu kamar mil daya Abu Hurairah yace na kasa bambancewa wanne manzo Allah yake nufi mil daya na mil idan an ce mil yana daukan karan tozali a larabci wannan dan sandan na tozali ana kiran sa mil sannan kuma mil daya na tafiya shi ma ana kiran sa mil yace to na kasa bambancewa wanne manzo Allah yake nufi da za a kusantar da rana kanmu in mil daya ne dai tazaran ma dai yana nuna maka kusancin rana ko in kuma mil ɗaya ne yana nuna maka kusancinsa da kanmu manzo Allah ya ce kowa zai yi gumi jiki a jikinsa gwargwadon saban Allahnsa wani guminsa zai tsaya iya idan sahu Allah ka sa mu ciki amma ba za ƙaramin aiki ba ne wani zuwa gwiwa wani zuwa cinya wani zuwa cibiya wani zuwa ƙirjinsa wani zuwa wuyansa wani ma guminsa zai shanye shi gabaki ɗaya gwagwadon saƙon Allahnsa a duniya ya ce in wannan bala'in ya yi bala'i sai mutane su fara cewa kai jama'a amma taro ila ma nahnu fi amma taro ila ma qad balagna bal yashfa'u lana ila rabbina kai jama'a wai ba ku galin da muke ciki ba waye zai nemo mana ceto a wurin ubangijinmu sai a fara bibiyan annabawa har a tike kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana zuwa wurinsa sai ce na'am ana laha ana laha wannan damar tawa ce wannan damar tawa ce fa anqalib ila tahta arshir rahman yace zan je karkashin al'arshin ubangiji wa akhiru sajidan sai in fadi in yi sujjada ayufta alayya bil mahamid sai Allah ya mun budin kalmomi na yabo tunda Allah ya halici mutum aljani dabba da mala'iku da sauran halittu ba a taɓa yabon Allah da wata kalma irin wannan kalmomin ba manzo Allah ce ko ni da nake faɗi ban santa ba sai a ranan Allah zai kinka min wannan kalmomin in yabi Allah da ita ina yabon Allah da ita sai ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam irfa ra'sak wa sal tu'ta washfa tushfa zai ce daga kanka tambaya za a baka ka nemi ceto za mu baka ceto farkon tambayan duniya ce الاولين والاخرين سقطوا وما من ذا الذي يقول امتي امتي يا رب امتي امتي يا رب امتي امتي يا رب الامه 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 كدوبا متانن فرقو ده متانن قرشي سقطوا نيمان تشيتو وما من ذا الله yana yi wa al'ummansa kamfin a gaban Allah al'ummansa al'ummansa Allah yace shigar da mutane dubu saba'in so dubu saba'in a cikin al'ummanka aljanna bila hisabin wala azabin ba hisabi ba azaba duk za su shiga biliyan 4.9 billion mutanen da za su shiga aljanna ba tambaya ba hisabi ba abin da kawai za su shiga 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 Allah ka samu cikin su ka kwaci a ne kaga anan yana nuna maka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sabab namun mutum da Allah ya halice shi da kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ina fata amnani a duniya da kuma kiyama ki shi Allah madaukaki yace wannan nauyin ka ga mata sannan muka daukaka darajarta imamu qatada as-sadusi yake cewa rafa Allahu zikrahu fi dunya wal akhirah Allah ya daukaka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ummatan sa duniya da kuma lahira babu wani malami da zai ambaci a cikin hudubarsa sai kaji ya ce sallallahu alaihi wasallam isa kuma Allah ya sanya mana ibada a kowace rana irin ta yau juma'a shine ibadar mu ta yau na farko karanta surat al-kahfi ko daga sallan asubahi a karanta surat as-sajda da kuma surat al-insan na biyu a karanta surat al-kahfi ina fata an gane daga farkon ta zuwa karshen ta na uku tun daga daren al-hamis zuwa yau kita baki ɗaya salatin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam abena nuna wa rafa'na laka zikra kuma jalla an gane saboda haka amsan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙara wa mutum daraja yana ƙara wa mutum kima da matsayi a gaban Allah subhanahu wataala shine Allah madaukaki sai yace fa inna ma'al usri yusra lallai tare da tsanani akwai sauki duk wani tsanani da kake ciki ka sani cewa akwai sauki mai zuwa a gaba saboda haka ne manzo Allah ce wa alam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna ma'a al-usri yusra ka sani cewa in dai kana so ka samu nasara a rayuwarka ta duniya da kuma lahira yana tare da hakuri kana so ka zama jagora a cikin al'umma to sai ka zama mai hakuri ka gani kaman baka gani ba kau da kai ka ga abu ka kau da kai har zuwa lokacin da zaka samu dafan iko da zaka iya zartar komai shine kuma sai niyya yayi istighfari daga cikin fadin Allah madaukaki da yake cewa waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun sai yace kaida sai ne zuwa cikin siyasatu shar'iyya nasa sai yace bisabri wal yaqin yunalu al-imama da hakuri da yaqini ake samun jagoranci sai karanto wannan ayar waja'alna minhum Allah ce mun sanya daga cikin annaba wannan a'immatan jagorori yahduna bi amrina suna shiryar da mutanansu da umurnin mu Allah ce wani lokaci lamma sabaru a lokacin da suka yi hakuri da cutarwan da izgilanci da maganganu na banza da makamancin haka da suke gaya muku suka yi hakuri wa kanu bi ayatina yuqinun Allah ce sun kasance masu yaqini su kankancewa da ayoyinmu dalilin haka suka samu wannan jagoranci to Allah yana karantar da kai ina ba ta amfani ka inna ma'al usri yusra sai Allah ya zo da tawfiq sai ce inna ma'al usri yusra lallai ka sani tare da tsanani akwai sauki inda ka samu tsanani to sai ka samu sauki inda ka fara samun wani tsanani to sauki zai zo baya ina fata an gane sai Allah madaukaki yace fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab fa idza faragta idan ka karkare ka ci duk wani abin da kake yi na al'amarinka na duniya fansab ka tafi a wurin ubangijinka wa ila rabbika farghab shine Imam Ibn Kathir yake cewa ai idza faragta min umuri dunya wa ashghaliha idan ka karkare duk wani al'amari na duniya da shagalta shagulgula ta duniya wa qata'ta ala'iq yace ka yanke duk wasu alaƙoƙi fansab ila al-ibada ka tafi zuwa ga bauta shine kaga bayan la'asar ai an shiga abin nan to magariba na zuwa sai aka ce ka tafi saboda ne kabar al'amarin ka a duniya yanzu ka zo neman yardan Allah shi kuwa su magabatan mu ana la'asar to in suka tafi kasa fita masallaci sai la'asai bayan isha'i saboda jijjin ba'a akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ajje wannan lokacin duk mutumin da ya roki Allah a cikin wannan lokacin ranar juma'a bayan la'asar kafin faduwar rana Allah ya karba akwai kajirabiyan bukata to su cikewa suke a masallaci ana idan da la'asar kawai idan mutum ya tafi ya zauna sai fara anta ya addu'o'insa zuwa ga Ubangiji duk kuma a lokacin muke kamfama a cikin duniya ko muna kaza muna kaza sai duk da magariba sannan sai mu antayo sai mu zo ke nema kokari kenan a lokacin ne zaka ga ƴan kwalla na zuwa amma ko wasu ma anan suke magaribarsu wasu ma anan suke isha'insu wasu ma ba sa yin magariba kuma ba sa yin isha'i to idan ka shagaltu da wannan ka koma zuwa ga Ubangijinka yace wa qum ilaiha nashitan farighal bal ka tsayu zuwa ga bautatawa Ubangiji a cikin nishadi wato tunaninka a buɗe wa akhlis li rabbika niyyati war raghaba ka tsarkake niyyarka domin Ubangiji da kwaɗayin ladan da za ka samu a gaban Allah dalilin wannan ne Allah wato manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin Imam Muslim yake cewa la salata bi hadarati at-ta'am wa la huwa yudafi'u al-akhbathan babu sallah idan aka zo maka da abinci babu sallah ingantacciya in an zo maka da abinci balle a ce kuma kana tunkuɗe fitsari ko ba haya cikin ka ko mara ka ya cika da fitsari ka damu a ce a bar ka matsi dan a idan sallah manzo Allah ce ba a yi shine malam Bahaushe yake shi na gaba da sallah Allah ya taba gaba da sallah ina fata an gane saboda haka saboda muhimmancin sallah ne manzo Allah ce in aka zo da abinci maimakon ka zo kana sallah kana tunanin me kana tunanin abincin jajirki ina fata an gane ka dan jajirkin da zai gusa maka da yunwa sai ka zo kai sallata ba kai sallah a cikin nutsuwa wannan shine fikon da yasa Laraba suka fi mu gane wato dadi a wajen azumi ba sa sallah sai sunnar ka ina fata an gane mu kuma ina sai an yi sallan sannan a je ai su sai an ci abincin an goshi sannan sai ai sallah abin su wannan haka manzo Allah ce a gabatar da abincin dan kada tunanin ka ya rage amma wani direba ne ashe shi duk sallan da yake in ya bi liman kana kusantawa ne in liman ana raka'a ta farko ya zubi ta fajariya kana shiga raka'a ta biyu ana Kano duk yana lissafin a rako in yana sallana ana idan ta sallah sai yace kai jama'a hanya liman da ya rabu Kanuwa shi aka ce wani rabu Kanuwa Allah ce aka yi cika sai yace a sallan fa da aka saba yi kullun muna zuwa gari kaza kana ba ci garin ba sai yace amma a wannan sallan na ga ba mu je garin bane kagan lissafin kwakwalwarsa ana tafiya daga wannan garin a je zuwa wannan garin kaga shi tunaninsa ma kenan fa idza farata fansab wa ila rabbika faghab gaban Allah ka tace zuciyarka ka tattaro tunaninka gabaki daya ka aje a gaban Allah kamar a ce ga tsuntsu ne ya hau kanka kana so ka kama wannan tsuntsun misali tsuntsiya ko ka hau kanka kaga zaka tsaya ne kamar mai gunki kana so ka kama wannan hajjiyar kuma kaga ai naman tana da daki ko saboda haka kana so ka kama ka kosan zaka nace to ka tsaya a gaban Ubangijinka ka samu nutsuwa ya zama na cewa zuciyarka gabaki ɗaya ta ba Allah to shi yasa yace wa ila rabbika farghab a wata ruwaya yace idza uqimatis salatu wa hadara al-asha'u fadda'u lil asha'i duk lokacin da aka tsayi da sallah sai aka zo da abincin dare za a ci abincin yamma ta zo aka kira sallah manzo Allah ce to fara cin abincin ya rage maka yunwan da kake ji sannan sai ka zo kai sallah saboda idan ka bar abincin ka Allah Allah ne liman ya idan da sallah saboda ka zo kai ne ka zo ka ci abincin sai ka ga ba ka samu nutsuwa cikakke a sallah ba kana tafani kila ma liman ya dan jawo an su suro ayoyi masu dan yawa sai ka ji ka fara saki a zuciya liman ji ya bata mana lokaci kaga wannan yana so ya nuna maka muhimmancin sallah shi yasa ake so ka samu nutsuwa a lokacin da ka zo yin sallarka duk wani abin da zai yanke maka sallah to ka cire shi anan kuma sai masu barin wayansu a wato yana ringin a cikin masallaci shi ma ya shiga ciki. Ina fata an gani, saboda haka ne hadisin Imam al-Bukhari da Muslim, manzo Allah ce innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam. Duk abin da ke cutar dan adam a masallaci mala'iku ma na cutuwa da shi. A garin ginto yana cutar da wa? Yana cutar da dan adam ko? Za ka ji wani na tsaki, wani ma zai yi a shari'a ne. Saboda idan ya zuwa nan, to haka mala'iku ka cutar da su. Shi ne hikimar da ya sa manzo Allah ya hana idan ka ci albasa, ko ka ci tafannuwa, ko ka ci farar ƙasa. Ina fata an gane, kada ka shigo masallaci. Saboda mala'iku na cutuwa da abin da ɗan adam ke cutuwa. Wani yana jin warin albasan nan, hankalin zuciyarsa zai tashi, zai yi amai. Wani kuma yana jin warin tafannuwan nan, zuciyarsa zai tashi, zai yi amai. Wani kuma farin ƙasan nan zai ji warinta, hankalinsa zai tashi. To ina uwa uba su gani? Ko? Ina ba ta gane. To kaga su gani yana sallah. Kaga ya washe baki. Ya cutar da kai, saboda warin abin nan jams din nan da ke jiki, bacteria din ya ƙara ta wajen shaƙa, ka shaƙe su. Ina da shan abu kuma amma da shaƙan cuta? Ina ba su an gane, to kaga wannan yana daga cikin illar shi sa idan ka zo ga Ubangijinka, to ka yi kwaɗayin abin da ke wurin Ubangijinka, ka tattaro duk tunaninka ka zauna. Saboda haka ne manzo Allah ce duk wanda ya zauna a masallaci daga magariba zuwa isha'i yana jiran sallah. Matuƙar sallan ne yake jira, kuma ya zauna a masallaci, to mala'iku suna masa addu'a, ana rubuta masa ladan sallah. Duk wannan zaman da muka yi ana rubuta wa kowannen ladan ibadar sallah. Sannan mala'iku suna cewa Allahumma ighfir lahu, ya Allah ka gafarta wa wani, warhamhu, ka ji kansa, yi kaza. Matuƙar ba sai abu guda biyu ba, sai manzo Allah ce malam yu'zi, matuƙar baka cutar ba. Wayanka na tsirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ba a fara amin shi wannan sa'an nan kuma malami uzi ina zaune ka sa wayanka a tsarin amma ana sharing din wasu bad information na WhatsApp ko kuma na Twitter ko kuma na Instagram ko makamanta haka kaga wani abu kai sharing kuma wannan abun ba ka da tabbacin sa gurgurdan cutar wanda kai to daga nan na rakun su da maka adda haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam kaga duka wannan ana tarbiyyatar da mu hanyar da zamu samu lada saboda mun zo gaban ubangiji to mu kafu dan mu samu wannan lada wannan shine karshen wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala ya dadar da mu albarkar da ke cikin wannan sura sannan kuma ya zamu kitan ababan da ta kunsa na karantarwa da kuma tarbiyya kuma ya sai zama dalilin tsiran mu duniya da lahira akwai tambaya zamu amsa in kuma babu zamu kaita anan insha Allah subhanahu wa ta'ala mun hada Allah ne saboda ruwa na'am hey hey محمد رسول الله
محمد الرا
ها
شنو يكي مغانا بمبنشي
ربا بمبنشي
فسارة
ربا بمبنشي يا فسارة ايه رسول الله ميزاك ايه تيوه بابو ليكي بك بابو ليكي مكتر انت عبد بابو ليكي ان عبده من ذا الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان محمد رسول الله محمدا رسول الله ايه هذا اكيد كرنتا ايه قبل ايه وجدت كرا صلى ايه نافت امان علي في بني تندى معنى بتتنزى عند معنى تتنزى تسي زمالي معنى بتتنزى بتتنزى زمالي نعم kikenan abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya hada fuskokin mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah ya zanta mu da su a wannan kusa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kinsa a cikin zakatunsa kaunan mu da begen mu da tausayin mu ya sa shi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da wannan kusa ya Allah ka sami hannun shugabannin mu da ka ba su ikon aiwatarwa duk abin da yake alkhairi ne ya Allah ka ba su ikon sadar da shi zuwa ga wannan al'umma kuma ka sa mana daga cikin waɗanda za su amfana da shi yan kwamun da suka fada cikin hannun mayagu mutanen nan ya Allah ka kawo musu mafita ka kubutar da su daga hannun waɗannan mayagu ka maida su zuwa ga iyalansu cikin aminci su kuma masu wannan aika-aika wanda za su shirya Allah ka shiryar da su waɗanda kuma ƙaddararka ta gabata a kansu ba za su shiryu ba ya Allah ka magance mana matsalarsu da abin da ya dace da su mu kuma da baka ƙaddara mana wannan jarabawa ba a yanzu ya Allah muna roƙonka da nufinka da tausayinka ka haramta haɗuwarmu da su har abada ka haramta haɗuwarsu da mu har abada wanda ya gina wannan masallaci ya sarrafa da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida a aljanna mu ma ka gina mana gida a aljanna ya Allah yanda ka bashi dukiya ka bashi ikon kashe wannan dukiyar a wajen hidima da addininka ya Allah ka kama dukiyar da ta karara kasa ka ba mu ikon yin hidima da addini fiye da yanda yake mu da shi ga baki ɗaya ya Allah ka karba mana a matsayin ibada dan kuma masu kallo da sauraro gida da waje ya Allah ka tara mu ga baki ɗaya a cikin firdausul a'la fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.